Manyan hafsoshin sojojin kasashen Afrika da bakinsu daga Turai da Amurka sun kalli atisayen gwada karfi da bataliyar Dakarun Najeriya ta musamman ta yi a wajen birnin Abuja. A dai wannan atisaye, sojojin Najeriya sun nuna wa bakin nasu yadda ake ceto mutanen da 'yan ta'adda suka sace su, inda wasu jiragen saman yaki na rundunar sojin ruwan Najeriya suka yi ta aman bama-bamai daga sama. Kana kuma sojojin kundin bala na musamman suka yi ta harba bindigogin artillery har sai da aka ceto duk mutanen da ake kaddara an sace din. Daga bisani na tambayi mukaddashin babban hafsan tsaro na Amurka General McVeil ko mai zai ce kan wannan misali na karfin sojan Najeriya.
We saw demonstrated here today just an outstanding example of the capabilities of the Nigerian army to conduct special operations.
Mun ga irin yadda sojojin Najeriya ke gudanar da irin wannan yaki na musamman da irin jajircewa da kuma jarumtar su. Abin gwanin ban sha'awa bisa abin da muka gani a yau. In za su ci gaba da hakan, to tabbas za su shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar wannan ƙasa. Na kuma tambayi babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ko me wannan atisaye ke nufi?
Wato tana nuna sabbin dabaran da muka samu domin mu samu mu shiga duk inda muka samu matsala, kamar inda Boko Haram suke buya ko wasu miyagun mutane da suke buya a cikin daji, za mu samu yadda za mu shiga da wuri mu tabbatar mun maganta duk abin da suke addaban mutane, da kuma musamman in za su kai mana hari, za mu iya kokari, za mu iya samu yadda za mu gan maganta wannan abun.
General, na ga irin barin da aka yanzu, irin wannan barin wuta in ana yi ba ta kwararren gula?
Wato wannan bari wutan da ka gani kamar rawan daji ne, kawai nan an riga an keɓe su ne musamman wanda ba za su yi ma jama'a lahani ba ko kuma za su ji musu ciwo ba. To amma aka shiga ainihi aka shiga daji na gaske, to shine za a samu wanda zai ma mutum lahani.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.